jama'a sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce
wanda yayin hikimar magana ke cewa shike ka o da rabon wani
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku Usman da fata an tashi lafiya
ah lafiya lawa baka ganna ta rangaji ba
na gani na ga alama
tunda ka san taken da nake musu kenan shatin tura
kwalle da gaskiya yau kusan shekaru 9 kenan da mutuwar Michael Jackson tun watan Yuni na shekara ta 2009
ba zan manta ba na ga maka ina Abuja ranan
ranan da ya rasu
ranan na Abuja kai abin ba daki
haka ne haka to ga dan mun gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga masu sauraron mu Mustafa AD Takule yankin karamar hukumar Gada a jihar Sokoto sai gaisuwar Dikko Buba Bukoy ma jihar Zamfara ga dan mun gaisuwa zuwa ga Alhaji Bala Giwa Gitso babban distributor na kamfanin Dangote Cement sai Alhaji Ahmad Wase director mulki majalisar karamar hukumar Gabasawa jihar Kano sai Alhaji Umar Mudi Kazawa Munjibar ga dan bangaisuwa zuwa ga Ado mai chemist burin kuda jihar Jigawa sai gaisuwar Sa'idu Abbas dan Sadau tare da Abubakar Kalajanga Jalingo jihar Taraba sai dan bangaisuwar Muhammad dan Dattijo Bakatsini tare da Alhaji Yusuf Baba sai gaisuwar Alhaji Nazir Sulaija tare da Alhaji Ali mai adashi Ungodimi a Jos dan bangaisuwa zuwa ga Ashiru Abubakar Kachako Jigawa Radio sai gaisuwar DCP Gimba Manu Dumbulo na hukumar gidajen kurkuku ta Najeriya jihar Yobe dan ban gaisuwa zuwa ga Brigadier General Muhammad Sani Ahmed babban jami'i na ministan tsaron Najeriya General Mansur Dan Ali mai ritaya sai gaisuwa kanal Tukur Gusau a jami'in yada labarai na ofishin ministan tsaron na Najeriya da fatan kuna nan lafiya muna mai ga dan ban gaisuwa zuwa ga Ibrahim Bafra na hukumar custom ta Najeriya sai gaisuwar Shetiman Saka wato Muhammad Dan Sakwa na hukumar custom ta Najeriya da fatan kuna nan lafiya ga dan ban gaisuwa zuwa ga Abbas Babe Gombe tare da Afan Abuya a Gombe sai Aliyu Hassan Esno Magusau tare da Anas Hoja birnin Kebbi sai gaisuwar Sani Muhammad Chindo ungwakarufin Madaki Abocin Yakubu tare da barista Isiyaku Barau a jihar Neja sai Bello Biji gidan Madi tare da dan buramna muradin wato Muhammad Hassan sai gaisuwar barista Dallami Wushishi tare da Hajiya Fatima Hallur Daura sai shugabar mata Hajiya Gambo Maman Gusau tare da shugaban majalisa Ibrahim Kado sai na ce Ibrahim Ismail zan ce sai na ce
ne tuntuba harfi mama na takan ce bakin da bai tuntube
ya to Ismail da ba na Ismail Bima mai gombawa yau na baka Ibrahim dan mun gaisuwa zuwa ga makaman Bungudu sai dan mun gaisuwar Muhammad Shehu Mararabar Kunini tare da Sa'ad Kagarko sai kuma gaisuwar Chairman Zaidu Bala a kofa sabuwa a birnin Kebbi da fatan kuna nan lafiya gaisuwa zuwa ga Aliyu Sa'idu Kebbi sai Ma'awu Zurmi tare da Siraji Kasim Argungu sai Hafiz Balarabe Gusau da Najib Al-Zamfari sai Mansur Almu tare da Madassar Sani birnin Kebbi sai Alhaji Umar Gumi gida da Gumi da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Mahmud Salihu Kaura sai Babale Makira tare da Abdul Samad Kabiru Musa sai Aliyu Muktar Umar na Kwalli da fatan duk kuna nan lafiya
to gaisuwar fatan alherin na Abare Huce zan shiga da mu shafin mu ne na majalisar Abare Huce ta shafin Facebook kamar yadda na saba amma sai na fara da mika gaishe an kadan haka kafin in shiga can din akwai ta'aziyya ko ince sakon ta'aziyya guda biyu na Ahmad wanda muka fi sani da Libya a garin Kaduna dan karamar hukumar Lero wanda kanin sa Sani Aliyu ya rasu to muna maka ta'aziyya da fatan Allah ya ji dan Sani Aliyu a garin Lero din da kuma sai gaisuwar ta'aziyyar a game da rasuwar wani daban shi kuma Alhaji Adamu Rijiyar Lemo Kano wanda kawu ne ga wakilin mu Hassan Maina kaina da fatan Allah ya ji kanshi sai kuma awwal dan ja da zamu mika sakon gaisuwar fatan alherin Abare ya huce zuwa gare shi makeup ake ce mishi sai kuma Muhammad Kabir Musa na gidan Radio Liberty da fatan sun ji suna cikin koshin lafiya akwai Muhammad Kabir Oro Oro a Zamfara so daga nan zan shiga shafin namu na majalisa Abare ya huce na Facebook zan fara ne na gaisuwar fatan alheri zuwa ga Ahmad A Ahmad da kuma bin Husaini Almadadi da Sa'adatu Muhammad sai Ahmad Tijani Bauchi da kuma gaisuwar fatan alherin Abare ya huce zuwa ga Muhammad Umar da Usman Shehu sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Habu Mamman da Umar na Amore Arugungu da kuma Sadi Special G Liya da kuma Murtala Faruk Sanyinna wannan wakilin mu kenan aiko to gaisuwar fatan alheri zuwa ga Muhammad Gagarawa da kuma Shehu Bakari sai gaisuwar fatan alheri na Abare Huce zuwa ga Sumayya Mara da Muhammad Sha'ibu Kawaji da kuma Ibn Shitu Shitu Magaji da John Peace wato Peace John kenan sai Zaharuddin Zara Muhammad ita ma ina ga sunan baban ne fara daga farko sai Adepurusi Francis da kuma Rahinatu Yusuf Abubakar da Kalisat A Haidar da Aisha Aliyu Ahmadu sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Usaina S Muhammad da Bilkisu Muhammad bana an samu mata sosai
haka
yawa sai gaisuwar fatan alherin Abare ya huce zuwa ga Aliyu Lawal da kuma Shamsiya Lawal da Salamatu Hafsat sai Fati Jalo da kuma Henry James da Samir bin Abubakar gaisuwar fatan alherin na Abare ya huce zuwa ga Zalafat Ahmad da kuma Zalasa Alfa sai Ziyadin Hudson da kuma Ruth Tega sai Maryam Usman da kuma gaisuwar fata alheri bari da huce zuwa ga Zara Babakolo Sana Fahna sai Mihzin Valdez to Allah sana fada daidai da gidan inkiyaci sai kuma Ishiya Kuladan da Kabiru Bardi sai Fati SWT Bashir da kuma Rabi Musa sai Haruna M Wada da Abdulbasi Muhammad Yahaya daga karshe gaisuwar fata alheri ne bari ya huce zuwa ga Yalwa Zinaz sai kuma Nana Ishaq da Hawwa Garba da Musbahu Shehu da Isa Abubakar da Siddiqa Ibrahim da Abdulhamid Sali Jana Baba Nuhu Ismail da Clement Margaret sai Umma Idris da kuma karshe Khadija Yusuf da fatan sun ji kuma dukkan su suna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin
amin tuma amin
ba mu sha malam iro
ai na karkada kunnuwa ne ai kai alƙawari a makon da ya shige
haba alade
zaka ba mu labari
haba alade ro na labari kuwa
to wurin ba ka wani labari
wani kafin tuno wani
wata mata ce sai ta dauki wayarta
eh
yawa sai ta ga wasu sunaye an rubuta sunaye dai abun nan ciki haka waɗanda suka bata mamaki kamar a ce ya zan fasara maka ne da turanci ne aka ce wannan aka ce the tender one wato mai shiru-shiru za a ce ko mai
wannan wata lakum-lakum nan dai hakan nan
yawa the amazing one kuma
mai birgira ke
mai birgira da bada mamaki da kuma lady of my dreams
wato wanda yake hanguwa
yake ya fi kauna yake zuciyarsa ke so a yi matuƙa to da matar ta gani haka sai ranta ya baci sai ta yi fushi sai ta dauki lamba ta farko sai ta buga lambar ta farko ta ji ko wace ce to sai ta ji cewa she mahaifiyarsa ce mahaifiyar shi mijin nata ne sai ta kira ta biyun sai ta ji cewa she kanwarsa ce me yasa mata wannan lamba sai ta danna ta uku sai ta ji ashe lambar ta ce ita ce yasa ma wanda ya fi kauna abin nan rabin ransa da sauran su haka kawai to ka san dama ta danna don kishi
dama don bala'i ta zo ta zakulu
saboda haka da ta ga haka dai sai ta fara kuka saboda tsabar murna saboda da ta
zaci wani abu daban
ta zaci wani abu daban ta danna mijin ta danna wayan mijin ta zo kuma gashi ta ga cewa shi ma lambar ta ce a jiki saboda haka sai ta dauko albashin ta
kacokam
na wannan wata sai ta mika masa akan cewa dai ta yi maganin wannan abin da ta yi sai ta dauka ta mika masa da mahaifiyarsa ta ji labarin abin da ya faru ita ma sai ta dauki yan sarkokinta sai ta je ta saida ta dauki kudin ta bashi
a appreciation ji bature kowa ji dadi
ka sa abin da yi shi kuma mijin ya aka tattara mura wannan kudi kawai sai ya dauka sai je sai ya sayi abin nan sai sai yan kayan kawa haka yaje kai ma wata budurwarsa ka san sunan da yasa a jikin wayan sai sunanta da yasa a jikin wayan yace Abu Khalid mai aikin lantarki electrician
sai kai electrician kayan da suka sayi da suka ba shi kayan da ka abin nan amma banda abin shi na Allah da nan ba sai ya ce musu gaskiya ba ku bane kage kenan waccan da ya kai wa kaya ita fi marayi
ato amma kaza wani abu ne ita kinibibi ya kai ta jikin wayarsa na farko kenan yawa shi kuma wato neman badda sawu ne yawa kasa akwai in ka ga rubuta ka saboda mutane suna yaka shi yasa
suna dubawa dama mun a rubuta ne lantarki kin ga ba ruwan
Abu Khalid electrician
hankalin ta babu zai kai kan electrician wa
ta ganci Abu Khalid ga ai wannan electrician ne ba ruwan ta da wani abu
to wani jijiya ka kana ma nace kilan dan tuno wani kafin mai sallama wannan ne waje muke hira da shi ai ya ci dariya ni nace masa ban sani ba ko kun taba yin labarin a cikin abar ya huce kafin shigowa ta na dan fulani da ya ga mana
a ban yi tsammani ba sai dai ka faɗa dai mu ji koran
ne dan fulani ne ana wucewa kuma lan kawai ya hange jimina zalo ta tuce yace mamaki ya ishe shi yayi dai hakura bai take magana ba ran nan ina Allah babu ya Allah me ya sake kai ka gidan zu he kaga jimina wannan abu fa gafa irin ta fada na gani fa kwanaki a kauye fa yana ce to wani na kusa da shi ya taba shi dan uwa salamu alaikum sai wa alaikum salam sai ina da tambaya ne yace me kake tambaya ya she wannan abu da ke cikin nan shin wai raƙumi ne ya lalace koko kaza ne ya rika wai shi da nan zai ka san ga dogon wuya
ga
dogon kafa kuma ka san kafar ta tana da wani abu kamar kofato ya san kamar guda biyu ko uku ne
guda uku ne
shi ne yake tambaya to wannan raƙumi ne ya lalace koko kaza ne ya rika shi ne tambayar ni ma da zan wa ba waya jimina mai matsayin ta sai ka ce ni ma na yi fulatin ta
jimina ce
sai ce to ka haura kuni sai ta lalace hau kawai zata iya ɗaukar ka
Thank you.
To ma sauraro zamu da sa'a lokaci ka ji ke sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana
wannan makele ce ko kai baki ko fari ko ja ko kore ko shudi kawai zaka zama dan uwanshi ba abin da ya shalle shi
haka ne kware da gaske
yana da cewa wannan waka ta kore ka kore kabilanci da wariya
haka to ma sauraro a madadin
Usman Ahmad Kabara
Ibrahim Alfa Ahmad ke cewa mu huta lafiya
kakka hau bayan raƙumi
ko jimina
ko jimina
We don't lie. There's love when you're